الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بير ga watan Ramadan shekara ta 1446, biyar ga watan uku 2025, muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ja kwana mu zuwa wannan yini mai albarka da muke macinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tsare albarma ta wannan ibada da kuma wannan wata mai daraja. Lallai yana da kyau mu san wannan shine wata na Alƙur'ani, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, a cikin sa aka fara saukar da alqurani a daren lailatul qadr. Shi yasa magabatan mu na kwarai sukan aje abubuwa na kirki na kwarai ma, karantarwa, karantar da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran ilimuka sukan rufe wasu tun shigan watan sha'ban ma, suna cewa wannan watan alqurani, ballantana watan ramadan. Idan watan ramadan ya zo, ana so duk abin da bai zama wajibi akan musulmi ba da yi watsi da shi, ya kama bautar Allah maɗaukakin sarki, ya kama ambaton Allah maɗaukakin sarki, babba daga ciki karatu na Alƙur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka a cikin rayuwa, Allah maɗaukakin sarki ya karba mana. Subhanahu wa ta'ala ya nufaci mu jiya da karanta ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahtumul mu'minati ثم طلقتموهن. inda muka ji hukunci na Allah maɗaukakin sarki dangane da abin da ake kira kyautar saki ko kuma kyautar rabuwa, da Allah maɗaukakin sarki ya ce a baiwa wasu dangogi daga cikin mata. Ita wannan kyautar da ake kira mata, Allah maɗaukakin sarki ya jingina ta a wajaje biyu a cikin Alƙur'ani zuwa ga matan da aka saka ba a shafe su ba, ba su tare ba, amma su ma sai Allah maɗaukakin sarki ya saki hukuncin akan ɗaya daga cikinsu. Su matan da aka saka ba a shafe su ba, ba a tara da su ba, sun kasu gida biyu. Akwai matar da aka ɗaura aurenta, aka ambaci salati, sannan aka sake ta kafin ta tare. Ita wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce fa nisfu ma faradtum, za a bata rabin abin da aka ambata na sadaki. In an ce 100 sai ya ɗau 50 a bata, ya je ya riƙe 50 ɗinsa. To ita wannan malamai suka ce mustahabbi ne a bata waccan kyautar ta saki, kuma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya bata, ya ce a bata rabin sadaki. Sai wacce kuma aka ɗaura auren ba ta kai ga tarewa ba, sai wani abu ya shigo aka sake ta, ita ce ayat da muka karanta jiya. Amma ita kuma ba a ambaci abin ma da za a bayar na sadaki ba, waccan an ambata. To malamai suka ce wannan ita ce Allah maɗaukakin sarki ya ce idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna. Wannan tunda ba an bace sadaki ba, kaga babu maganar abata wani rabin sadaki. To ita ce za a bata mata'i, ita kuma a wajibi. To akwai wata aya a can suratul baqara bayan wannan da jiya ba mu ambace ta ba, subhanahu wa ta'ala yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ko ga sakakku daga cikin mata ko waɗanda aka sake su, mata'un bil ma'rufi, ajiyar da su daɗi da kyautatawa. Wannan ma'rufin shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu, wanda yake da wadata zai bayar da yawa, wanda yake da ɗan kaɗan zai bayar gwargwadon abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi. To wannan ayar ita kuma Allah maɗaukakin sarki bai tantance ba daga cikin mata wacce ce za a bata wannan kyautar, wacce ce ba za a bata ba. Shi yasa wasu daga cikin maluma na musulunci, fuqaha, suke cewa duk wacce aka sake ta ma a ɗauka a bata, amma dai wasu suka kasa gida uku kamar yadda na ambata wacce aka daura aure aka sake ta kafin ta tare ba ambaci sadaki ba ita dole a bata wannan mata wacce aka ambaci sadaki amma aka sake ta kafin ta tare kafin mijin ya shafe ta ko kafin su kebance kebancewa ingantacciya amma an ambaci sadaki ita ta ci rabin sadaki amma ita mustahabbi ne a bata wannan kyautar idan ka bayar ana so in baka bayar ba baka yi laifi ba sai sauran waɗanda aka saka kuma waɗanda ba waɗannan biyun ba su an yi auren sun tare wani abu ya biyo aka sake su su jumhurin malamai suna cewa a mustahabbi ne su ma a basu wasu kuma daga cikin maluma suna cewa wajibi ne saboda wannan ayar ta suratul baqara aka ce me yasa suka ce ita Allah madaukakin sarki ya ce duk wacce aka saka aka rabu da ita a dauki wannan kyautar a bata to a irin wannan da zamu ji wannan ya ce wancan ya ce wancan ya ce malamai suna bada wata ka'ida da idan muka yi aiki da ita insha Allah za ta amfane mu a dangane da sha'ani na addini al-khurudu min al-khilafi mustahab fita daga cikin sabani abu ne da ake so to kaga nan duk matar da aka sake ta a dauka gurgudan abinda Allah madaukakin sarki ya ba mutum ya dauka ya bayar ko da 10,000 ne ko da 5,000 ne ko 2,000 ne in dai shine abinda Allah madaukakin sarki ya bayar mutum yayi kaga wanda suka ce wajibi ya fado cikin maganar su wanda suka ce mustahabbi ne su ma dai bai fita daga cikin zancen su ba sannan babu yadda za a je a dawo wani ya zarge shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah shiryar da mu insha Allah za mu ci gaba daga inda muka kwana za mu karanta doguwar ayan nan ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka subhanahu wata'ala yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna lalle mun halatta a gare ka wadannan matan da ka bada ladaddakin su malamai suka ce sadaki an kira sadaki da sunaye da wacin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kira shi sabuqat an kira shi da ajr na'am an kira shi kurai wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka sanan Allah madaukakin sarki ya halatta maka har ila yau abinda daman ka yi mallaka daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya maido shi zuwa gare ka malam gumi yace daga cikin kafirai da suke kaman mun yaki mata kenan su ma Allah madaukakin sarki ya halatta wa manzansa yace kamar safiyatu binti Huyayyin da kuma Juwayriyatu binti al-Harith yace domin ita Safiya uwar mu'minai ana ce mata binti Huyayyi ibn Akhtab ta fito daga tsatso na annabi harun shi kuma annabi harun mun sani dan uwa ne ga annabi musa kaga ya ce ga annabi musa kenan da annabi harun kuma tana daga cikin kamammun yakin khaibar shi wannan an yi shi a shekara ta 7 mahaifinta shine shugaban bani nadir da banu quraizata kabilu biyu daga cikin yahudawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya same ta ne ko ya karbe ta a cikin kasan ganima domin jin tsoron kada fitina ta auku tsakanin musulmai sai ya bata zabi fahtaratu ba'da islamiha sai ya bata zabi sai ta zabi annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ta musulunta wa qala sai ta ce kuntu atamanna zalika fi shirk wallahi na kasance ina burin aurenka ina hali na shirka shi yasa suka ce ana so mutum kullun idan zai buri zai sanya wani hadabi wata manufa ya nemi mai girma to Allah madaukakin sarki wasi'un alim ne mai rufalalani dun fadlil azim to tace tayi burin ta kasance karkashin annabi sallallahu alaihi wasallama tana hali na shirka sannan yace a fuskarta akwai wani kaman tambari haka wanda yake kore khudra fasalaha anha sai tambayeta wannan abin da yake fuskarki kuma ta ya samu sai tace kana tana imatan wa ra'su zawjiha malikuhum fi hijriha da kasance wata ran tana bacci shi ma mijinta ya dingina kansa akan cinyarta tace sai ta ga kamar wata ya fado akan cinyarta wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam da zai aure ta daga baya yace da tafarka tace da tabarka sai ta baiwa mijinta labari sai kishi ya debe shi sai mareta to ita ce wannan alamar da ya bari a fuskar wannan baiwar Allah matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin sai yace mata ta tamannaina mulka yathriba yace yanzu kina burin ki samu sarauta ce ta garin Madina wato ki kasance matar sarkin Madina domin shi kafiri ne iya abin da yake hange dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam shine duniya ita ce duniyar wai sarauta shi ba annabta zai ce ba yace ta bar duniya a Ramadan na shekara ta 50 bayan hijira an binne ta a Baqi'a har yau Baqi'an nan dai ana binne mutane yace amma ita Juwayriyatu Irhari al-Khuza'iyya ta kasance a cikin kamammun yaki na bani al-Mustaliq sai ta fado a cikin kasan Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari sai fakatabaha sai yayi yarjejeniya da ita tace yarjejeniya da ake tsakanin bawa da mai gidansa akan ya biya wani kaso na dukiya ya fanshi kansa lokacin da ya gama biya shikenan ya yanta sai ta zo jin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi haka da mai gidanta Thabit ta roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimake ta da wannan dukiyar da za ta je ta fanshi kanta wa arrafathu bi nafsiha sai ta fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce ita tace ita ce Juwayriyya ya san mahaifinta ya san kabilarta ya san matsayinta a cikin su yanayi na rayuwa dai shi yaje ba ta cikin bauta sai yace mata hallaki ila ma huwa khayrun min zalika shin bazan kira ki zuwa ga abin da yafi wannan alkhairi ba wato abin da yafi dauka an baki yace uaddi anki kitabataki wa atazawwajuki ni zan biya miki abin da kuka yarjejeniya a rubuce sannan zan aure ki kaga wannan ayyafi alkhairi a gare ta sama da biya mata taje ta aure wani qalat sai tace na'am na yadda dama wace ce za ta ki fasami'a an-nasu bidhalika fa'taqaw ma fi aydihim min qawmiha to mutane da suka ji wannan sai suka ce ai yanzu sirkan annabi sallallahu alaihi wasallam sune a hannunmu so muke bautarwa sai kowa ya saki duk wani bawa ko wani kamamman yaki da aka kama daga cikin kabilar Bani al-Mustaliq sai suka ce asharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai waɗannan sirkan manzon Allah ne Aisha tace fa ma ra'ayna imra'atan kanat a'zama fi qawmiha barakatan minha tace wallahi ba mu ta ganin matar da tabi albarka ga mutananta ba wato mutananta suka ce albarkacinta kamar Juwayriyatu binti al-Harith tace u'tiqa bi sababiha 100 min ahli bayt bani al-mustaliq ta dalilin ta sayyida aka anta kusan mutun 100 daga kamamun yaki na bani al-mustaliq yace abu dauda ya fitar da wannan hadisin cikin littafin sa kenan sunan ita ma dai ta rasu a shekara ta 50 bayan hijira Allah madaukakin sarki yace wa banati ammika wa banati ammatika ai ahlalla laka banati ammika wa banati ammatika zuwa karshe har ila yau mun sake halatta maka ya rasulullahi zaka iya aura daga cikin ƴaƴan baffaninka nan da aka ce ammika ba wai baffa ɗaya ba wani ayyananne ko al-abbas ko wani a'a am suka ce ismu jins suna ne na jinsi da ƴaƴan baffaninka wa banati ammatika da ƴaƴan gwaggwanninka su ma duk kana iya aura wa banati khalika da ƴaƴan kawunninka wa banati khalatika da ƴaƴan babannin baba me ake cewa babobi ko me na'am ummomi ko afwan da ƴaƴan ummomi ƴan uwan mahaifiya mata su ma duk an halatta maka allati hajarna ma'aka waɗannan da suka yi hijira tare da kai wa imra'atan mu'minatan haka an sake halatta maka duk wata mata mu'mina in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in ta bada kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yana so ya aure ta in arada an-nabiyyu an yastankihaha amma Allah bai wajabta mai ba yace idan manzo ya so ya aure ta to mun halatta mai yayi hakan duk wacce ta zo tace ya rasulullahi na ba da kaina gare ka in kana so ka aure ni to mun halatta maka zaka iya karban ta khalisatan laka wannan kebantacciya ce a gare ka kai kadai muka halatta wa wannan ma'ana abinda ake nufi da wannan matar da za ta zo ta ce ya rasulullahi ko ji'tu ahabu laka nafsi kamar yadda zamu ji a hadisi a gaba nazo ne ina baka kyautar kaina in kana so ka aure ni shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai karbe ta ba tare da sadaki ba ba tare da shedu ba ba tare da sadaki ba ba tare da komai ba daga lokacin ta zamanto matarsa amma ɗaya daga cikin wannan al'ummar da ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba duk wacce mace ta ganci tace tana kaunarsa sannan ta ba da kanta gare shi in yana so ya aure ta sai ya biya sadaki sai an yi duk abin da ake yi wa sauran mata sai an bi dukkan matakan da shari'a ta shimfiɗa na neman aure Allah subhanahu wa ta'ala yace qad alimna ma faradna alaihim hakika mun san abin da muka farlanta akan su na hukunce hukunce fi azwajin a cikin matayensu wama malakat aymanuhum da abin da daman makinsu suka mallaka likai la yakuna alayka harad domin kada wani hukunci ya kasance akan ka ya rasulullahi wa kana allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara sannan rahiman mai jin kai ga bayinsa Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah yace cikin wannan ayar akwai mas'ala 19 guda ɗaya zan ambata mana a ciki ya ambaci abin da zai za a iya dauka a matsayin sababin nuzul dalilin saukar wannan ayar yace Imam Suddi ya rawaito daga Abi Salih daga Ummu Hani yar Abu Talib yar uwar Ali yace radiyallahu anhu tace khatabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'tadartu ilayhi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nemi aure na sai na bashi hanzari yace yayi hakuri da mu ji a karshe Imam al-Qurtubi yace waqiyar bata inganta ba yace sai Allah madaukakin sarki ya saukar da fadin sa inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun tace da na baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam hanzari na lakin karban wannan tayin sai ya mun uzuri shi ya karbi uzurin sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan ayar tace falam akun uhillu lahu ban kasance na halatta gare shi ba li anni lam uhajir kuntu min at-tulaqa me yasa ta bada uzuri tace ai bata yi hijira ba ta kasance daga cikin sakakku waɗanda aka yafe musu bayan shigar annabi sallallahu alaihi wasallam garin Makka shekara ta 8 wannan tana maida mu ne zuwa ga fadin Allah madaukakin sarki wa imra'atan inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka na'am wa imra'atan na'am allati hajarna ma'aka ko wa banati ammika kunanni wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wadannan ƴaƴan makusantan naka ta gefen mahaifi da mahaifiya duk mun halatta maka aure su amma wadanne ne aka ce allati hajarna ma'aka wadanda suka yi hijira tare da kai to sai ummu hani take cewa ni ban yi hijira ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo ina neman aure aure na shi yasa na bada hanzari abu isa tirmidhi yace hadithi ne kyakkyawa amma ibnu al-arabi cikin littafin sa al-jami' yake cewa wannan da'ifun jiddan wato waqi'a ce da take da rauni matuka ولم يأتي هذا الحديث من طريق صحيح يحتج به حديث بزوت عنيا إن جنتتيا إذا إيا كفا هجا لشيبا فهو سريع أنبتا ومن استئناس وتؤديب كيوا لما القرطبي عليه رحمة الله زمزونا مالا ابن كثير يتي ألا مرؤو كتين سركي يأفز كنت الدزان تيغا النبي صلى الله عليه وسلم تكون ونن آير يا أيها النبي يا كيوانا النبي malamai suna cewa darajawa ce Imam Zamakhshari da yawa daga cikin masu larabci suka ce da wasunsu suka ce wannan ai darajawa ce Allah madaukakin sarki yau manzon sallallahu alaihi wasallam domin ba ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ba ana fuskantar da zance a gare shi sai dai a bigire na bada labari amma in kaga Allah madaukakin sarki zai fuskantar da zance ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce ya Muhammadu ba domin waje hudu aka ambaci sunansa وما محمد نعم ما كان محمد وآمنوا بما نزل على محمد سي محمد رسول الله وما محمد إلا رسول الله بري أكي بارو النبي صلى الله عليه وسلم بي كسن چيبا فاتي منزو تن أيكي ده منزلني سكشوني قبل ننسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم باشي أكي فستن تروزن چنبا نما لا بري أكي بارو بي كسن چي أبن إلى قد شم مزا جنكوبا وآمنوا بما نزل على محمد سكي إيماني ده أبن ده أكا سوكر wa annabi muhammadu nan malabari ake bayo sai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu manzon allah ne duk labari ake bayo amma duk inda allah madaukakin sarki ya fuskantar da zance kai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kira shi da muhammad ba sai suka ce wannan darajawa ce sabanin sauran annabawa qila ya nuhu ya hud ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hada ya adam suka ce duka sauran annabawan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kira Yesu da hakan sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to da yace ya kai wannan annabi lalle mun halatta mata a gare ka waɗannan da suke tare da kai da ka ba da sadakin su lokacin aure to ibnu kathirin sai an bata mana sadakin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga matan sa yace kowace mata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata uqiya 10 12 zamu zo mu ji me uqiya wanashan da kuma rabi yace fal jami'u idan aka dauki lissafin wannan abinda ake kira uqiya 12 shine dirhami 500 domin kusanto mana da wannan kudin dirhami ya kai dala 3.81 ya kai dala 3.81 ka bashi akan naira 5000 5000 so 500 shine sadakin annabi sallallahu alaihi wasallama ga matansa a lokacin kudin ba wani mai wannan bane to amma idan ka juya shi da kudin mu shine zaka ga ya baka dukiya mai tarin yawa yace illa umma habiba in banda ummu habiba ita ce kadai sadakinta ya haura haka duk annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayo wata mata sadakin da ya wuce wannan ba yace fa innahu amharaha anhu najashi najashi sarkin habasha da ya musulunta ya koyi musuluncin sa nabi sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah bayan rasuwa shine ya biya sadakin ummu habibata yace wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya bari shi kuma ya bada 400 dinar dinari 400 dinari ɗaya kuma ya kai dala 4.25 dala 4.25 ya wuce naira ya kai kusan naira 700 shi kuma sai kai so 400 to abin da ya baka shine sadakin ummu habibata radiyallahu anha yace wa illa safiya haka ma banda safiya fa innahu istafaha min sabi khaybar domin ita ya dauke ta ya zabe ta daga cikin kaman bun yaki na khaybara sai ya sake ta waja'ala 'iqqaha sadaqaha sai ya sanya wannan sai ya yanta ta kai sai ya sanya wannan yanta wanda yayi mata a matsayin sadaki haka juwayriyah bintul harith al-mustaliqiyya ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya mata abinda zata fanci kanta sai ya sanya wannan ya zamanto sadaki sai fadin Allah madaukakin sarki wama malakati yaminuka ya kai wannan annabi mun halatta maka mata yanka da ka bada sadakin su sannan mun halatta ma har ila yau abin da damanka da mallaka mimma afa Allahu alayka daga abin da Allah madaukakin sarki ya maido maka da shi na ganima. Wannan ganima da aka kira ta fai'u, masu larabci suna cewa shine dawowa, dawowar abu. Fa'a yafi'u fai'an, wacce an kira ta ganima, yayin bambanci tsakanin duka dai dukiya ce da aka kwata daga hannun kafirai da sauran ababe. To ita ganima suka ce bayan gobzawa, bayan an gobza yake abinda aka karba da karfi da bisatila shi ake cewa ganima. Amma kafirai sun ji labari, musulmai sun taho, ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho a zamanin sa, ko wata daga cikin al'umma ta musulmai sun taho, sai suka ji tsoro suka gudu. Abinda suka bari a bayan su aka zo aka tarar, wannan shi ake cewa fai'u. Kuma malamai suna cewa Allah madaukakin sarki ya kira ta da fai'u domin me? Dukiya ce ta Allah madaukakin sarki a hakika. Da ya bai waɗannan kafiran, sai suka ki su yi abin da ya dace, suka yi shirka, suka yi kafirci, aka sha giya, aka yi zina, aka ci abin da Allah madaukakin sarki ya haramta. Subhanahu wa ta'ala sai ya ce wannan ya isa haka, ya karɓi wannan dukiyar, ya dawo da ita ga musulmai. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaki Safiya da Juwairiya, sai ya yanta su duka biyun, kuma ya aure su. Kuma ya mallaki wata da ake ce mata Raihanatu binta Shamun An-Nadhriyya, ita ma tana daga cikin Yahudawa, daga kabilar Bani Nadir. Sannan har ila yau ya taɓa mallakar Maryatul Qibtiyya, ita kuma ita ce uwar Ibrahim At-Tayyib, ɗa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma kamar yadda riwayoyi suka nuna a cikin littattafai na sira da tarihi, sarkin Misra da ake ce mai Al-Muqawqis shi ya bada wannan Mariyatun, da wata da ake ce mata Sirin shi ya bada su kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, da wata taguwa da ake ce mata Duldul, aka ce ta rayu har zuwa zamanin Muawiya radiyallahu anha, ita taguwar kenan. Waɗannan kuma sun rasu gabanin haka. To waɗannan su ne kwarkwara ko sadaka a wajen annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ibn Qurtubi ya ce nan dai da Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya halatta maka abinda ma mimma afa Allahu alayka, daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya dawo maka da shi, ana nufin daga cikin abinda ka karba daga kafirai. Yace wani lokaci an samu Al-Qur'ani yakan ambaci ganima da suna na fai'u, duka wannan yakan zo ganimar ake nufi, amma sai a ce mata fai'u, domin duka biyun dai Allah madaukakin sarki ya dawo da su a bisa tilas da kuma rinjaye. Sai faɗin Allah madaukakin sarki wa banati ammika, zaka yi ta dauko inna ahlalna laka, nan ka dinga jonawa. Ya kai wannan annabi lalle mun halatta a gare ka, zaka iya auren banati ammika, ƴaƴan baffaninka, wa banati ammatika, zaka iya auren ƴaƴan gwaggwanninka, zuwa ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa. Imam Al-Qurtubi ya ce Abdullah ibn Abbas yana cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tazawwaju fi ayyin nisa'i sha'a, yana aura daga cikin dukkan mutanen da yaso, wato kowace kabila yakan shiga yayi aure daga cikin su. Wa kana yashuqu dhalika ala nisa'ihi, wannan ya kasance yana kuntatawa matansa, sai su ce ya zai aura daga ko ina. Falamma nazalat hadhihi al-ayatu, lokacin da wannan ayar ta sauka, wa hurrima alayhi biha an-nisa'u illa man summiya, sai aka haramta mai auren mata sai wacce aka sai waɗanda aka ambata, waɗannan da Allah madaukakin sarki ya killace. Surra nisa'uhu, matansa sai suka yi farin ciki da wannan. Yace wa inna ma khussa ha'ula'i bidh-dhikri tashrifan, an keɓance waɗannan nau'i na mata da Allah madaukakin sarki ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura domin darajarsu. Ba iya waɗannan bane Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mai ya aura ƴaƴan babbaninsa, ƴaƴan gwaggwaninsa, ƴaƴan kawunnai da wanin ummomi ko yawa. To ba iya su kadai bane, amma suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kibanta waɗannan da ambato domin su a nuna darajar su, kamar yadda subhanahu wa ta'ala ya ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman, a cikin aljannatan nan da Allah madaukakin sarki ya ambata, wa min dunihima jannatani, yace akwai kayan marmari, akwai nakhlun dabinai, sannan kuma akwai me, akwai rumman. To da nakhl da rumman duk suna daga cikin kayan marmari, amma Allah madaukakin sarki ya ambace su domin ya nuna darajar su. Imam Al-Gharnati yake cewa makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki ce aura daga cikin baffanu da kuma cikin kawunnai yace ta gefen uwa mahaifi da kuma gefen mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da baffanu da kuma kawunnai da kuma gungunni da ummomi walam yakul li ummihi alaihi salatu wassalam akhun wala ukht amma ba a rawaito cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito cewar mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wani dan uwa ba ko kuma yar uwa wa inna ma ya'ni bi khalihi wa khalatihi ashirata ummihi to kaga nan abin da ake nufi da wa banati khalika wa banati khalatika yan uwan a mahaifiyarka maza da mata duka yayan su zaka iya aura to kuma ba ta da wannan yan uwan malamai suka ce abin da ake nufi daga cikin kabilar su da ake cewa banu zuhrata yace shi yasa musulmai suke cewa sa'ad ibn abi waqqas az-zuhri khalu rasulillah akwai sa'ad dan abi waqqas dai daga cikin al-ashara al-mubashirina bil jannati ana ce mai kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ba kanin mahaifiyarsa bane kai tsaye daga cikin kabilar banu zuhra ta fito kabilar su ce daya suna da kusanci shi yasa wataran umar radiyallahu anhu yace wa sa'ad wa'azi yace ya sa'ad la yaghurrannaka min Allah an qila khalu rasulillah kada fa ya rude ka daga Allah madaukakin sarki ya hana ka aiki wai dan ana ce maka kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka bari mutane su rude ka wallahi la tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka ko dai ka ji tsoron Allah kamar yadda mutane suke ji ko kuma Allah madaukakin sarki ya azabtar da kai wannan kusancin in baka yi aiki ba ba zai amfane ka ba amma in kai aiki zai kasance haske bisa haske haka ibnu katirin da yazo tafsirin wannan ayar daidai wannan bigiran yake cewa wannan ai shine tsakaitawa irin na addinin musulunci yace bainal ifrati wat tafrid tsakanin wuce gona da iri da kuma mai gazawa yace domin su nasara kristoci sun kasance ba sa auren mace sai in tsakanin sa da ita akwai kakanni bakwai akwai kaka bakwai sai an samu wannan nisan ko sama da haka sannan zai auri mace amma in kakanni uku ne biyu daya har biyar ba zai aura ba zai ce a wannan tayi kusa sai an samu kaka bakwai tsakanin su to waye saukar musu da wannan duka dai irin wancan ne wa rahbaniyatan ibtada'uha su sun kware akan irin wannan kirkire-kirkiren yace su kuma yahudawa sai suka yi ne suka gaza daya daga cikin su zai iya auren yar uwarsa zai iya auren yar dan uwansa su kuma kaga ai sun maso da abin sosai musulunci ya hana wannan yace fa ja'at hadhihi shari'atu al-kamilatu الطاهره بهدم افراط النصارى وان شريعه تام كملليه cikakkiya mai tsarki sai ta zo da rushe wuce guna da iri na nasara da kallafawa kai abinda Allah madaukakin sarki bai dora ba da kuma mai gajiyawa da taqsiri da gaza kaiwa wajen da aka ce akai irin na su yahudawa wa tahrim ma farata fihi alyahud min ibahati bintil akhi wal ukht zuwa kashin abin da ya bada ibnu katirin yace imam al-qatada wato dangane da mun halatta maka ƴaƴan baffaninka da kuma ƴaƴan gogwanninka zuwa ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai ya ce waɗannan da suka yi hijira tare da kai yace wannan hijirar ana nufin hijira zuwa garin Madina yace a wata riwaya an samu daga Qatada allati hajarna ma'aka ay allai aslamna ana nufin waɗanda suka musulunta to wannan fassarar ita ta dace da waccan riwayar da muka ji da farko allati aslamna iya waɗanda suka musulunta malamai sun tattauna imamul qurtubi ya kawo cikin littafin sa shin ya halatta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya auri ba yahudiya tana halin kafircin ta ya auri ba nasariya ɗan kirista tana halin an sani annabi bai aura ba to amma malamai suna da wani abu na wasa kwakwalwa wani lokaci suna so su gano hakikanin hukunci suka ce ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka annabi bai ba amma ya halatta gare shi ko bai halatta ba mu an halatta ma an halatta wannan al'umma mutum zai iya aura daga cikin ahlul kitab to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa to wasu sai suka ce a'a kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati sannan kuma nan menene ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna وما ملكت يمينك زوا ترشي سكتي الله مدوكتين سركي يا حنا سنن غالبي أكن كعودة قيد المؤمنات مؤمني kuma duka annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan ya aura zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata daga cikin yahudawa sai da suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure su to wannan da aka ce waɗanda suka yi hijira tare da kai malamai suka ce kada mutun ya fahimta a baibai ba dole sai wannan matar ƴar babba ko ƴar gwaggo ko ƴar kawu ko ƴar umma dole sai ta yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a tafiya guda ba a'a wacce dai ta yi hijira ko tare da shi suka fita garin Madina ko kuma ta riga shi isa garin Madina ko kuma ya riga ta isa garin Madina a tawaga ɗaya suka tafi ko ba a tawaga ɗaya ba suka ce dai wacce ta yi hijira ita ce wacce za ka aura malamai suka ce an yi wannan domin a nuna falalar waɗanda suka yi akan waɗanda ba su yi ba Imam al-Qurtubi ya ce baya halatta a gare ka ka aura daga waɗannan makusanta naka sai waɗanda suka yi hijira zuwa garin Madina Allah maɗaukakin sarki yana cewa walladina amanu walam yuhajiru ko malakum min walayatihim min shay'in waɗanda suka yi imani amma ba su yi hijira ba ba ku da wani abu na jibinta a gare su il hatta yuhajiru har sai sun dawo sun yi hijira mun sani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa garin Madina kuma wajibin kowane musulmi ne a ko ina yake a duniya ba sai wanda yake garin Makka ba shi ma ya tafi garin Madina suka ce domin ana so a assasa ƙasa ta musulunci kuma hakan aka yi aka assasa ita ce daula a tarihi da ba a taba samun daular da ta yi tsayin daular da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ba sai da ta shekara 1300 har da motsi bai fi shekara 100 ba 1924 aka kifar da ita tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba rasa khalifa ba musulmai suna da shugaba guda daya sai a shekaru kamar 101 da suka wuce ne wannan daular ta fadi in zaka bi tarihi kaf ba zaka taba samun daular da ta shekara 1000 ba a ce ta rushe wata ran aka sake ginawa ba zaka samu wannan ba domin an gina ta akan tauhidi an gina ta akan adalci an gina ta akan tausayin mutane yace wacce bata yi hijira ba ita kuma bata kammala ba addinin bai cika ba musamman idan babu uzuri wa man lam yakmul shi kuma duk wanda bai kammala ba lam yasluh lin nabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta taba ingantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba alladhi kamul ba zai yi wanda ya kammala wa sharufa ya samu daukaka kuma ya aure ta ba zai yi ba matan annabi sallallahu alaihi wasallama duka sun kai makura wajen salaha sun kai makura wajen kirki da kuma ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai fadin Allah madaukakin sarki wa mura'atan mu'mina har ila yau ya rasulullahi mun halatta maka mace wacce take mu'mina in wahabat nafsaha lin nabiyyi idan tazo tace ta ba da kanta gare ka zaka iya aurenta ka karbe ta kyauta ba tare da sadaki ba ba tare da daura aure ba ba tare da shaidu ba tare da shaidu ba ce ka kaure ta ba tare da waliyi ba duk malamai sun kawo duk waɗannan sharuɗan Allah madaukakin sarki ya sarayar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan na cikin khususiyya yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi a barin mu'minai ibnu kathirin ya kawo hadisi daga imam ahmad daga sahal ibnu sa'ad as-sa'idi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ja'atuhum ra'atun wata tazo zuwa gare shi yana majalisi yana tare da sahabbai wata mata ta zo ta tsaya tace ya rasulullahi inni qad wahabtu nafsi laka na baka kyautar kaina in kana so ka aura wata ɗaya daga cikin ƴaƴan Anas ibn Malik cikin hadisi ingantacce tace kai amma wannan akwai rashin kunya ta tare da ita Anas yace yi min shiru ta fi ki alkhairi annabi fa tace tana kauna kuma kici ba ta da kunya faqamat qiyaman tawilan ta fada cikin wata riwaya nan malam bai kawo ba aka ce fa sa'ada an-nazara fiha wa sawwabahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta daga ƙasa har sama ya dawo da kansa ya kife kansa sallallahu alaihi wasallam sai ta tsaya ta yi tsayuwa mai tsayi aka yi shiru faqama rajulun sai wani mutum ya tashi fa qala ya rasulullahi zawwijniha ya manzon Allah ka aura min ita illam yakun laka biha haja in baka da bukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal indaka min shay'in tusdiquha iyyahu kana da wani abu da zaka bata a matsayin sadaki domin me shi yana daga cikin al'umma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya so a lokacin zai karbe ta a daren za ta iya tarewa amma shi wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya bada sadaki fa qala sai yace ma indi illa izari hadha banda komai in banda wannan gyautan nawa abinda suke daurawa kamar zani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce in a'taitaha izaraka jalasta la izara laka faltamis shay'an idan ka bata wannan gyautan naka bar jalle zaka zauna kai kuma al'auraka za ta bayyana je dai ka nemo wani abu fa qala la ajidu shay'an aka ce yaje ya dawo yace ban samu komai ba sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi irin wannan rayuwar da farko amma daga baya me ya faru duka an yi rayuwa ta rashi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai lokacin da yake kyautar da ba taba jin irin ta a tarihi ba kuma ba za ka ji ma irin ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabar da rakuma 25,000 daga ganimar Hunain rakuma 25,000 24,000 atake ya bada su kyauta ya rabar da tumakai da awakai 40,000 ya bada dukiya wacce a yanzu biliyoyi ne a majalisi daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabar ya koma yayi bacci sallallahu alaihi wasallam ba a taba jin irin wannan kyautar ba to amma farkon al'amari ya kasance ba haka suka kasance ba haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su Utbah ibn Ghazwan yake cewa wallahi na gan mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mu ahlus suffati yace ma minna rajulun alaihi rida babu ɗaya daga cikin mu da zaka samu akwai mayafi a kafadarsa kawai sai dai guda ɗaya ne za su daura daga cibi zuwa kafa zuwa gwiwa yace har wani daga cikin mu ana sallah sai ga mutun ya yanki jiki ya fadi yace wasu daga cikin larabawan kauye sukan zo wani ya taka wuyan mutun yana cewa wannan mahaukaci ne yace wallahi babu hauka yana jin sa ma biya illa aljo shi yake bada labari yace babu wani abu tattare da ni in banda yunwa wannan ya fada ne lokacin da ya kasance gwamna a garin Misra an ganshi yana tafiya ba takalmi suka ce antal amiru wa taf'alu hadha kai ne gwamna amma ka dinga aikata haka kana tafiya ba takalmi yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mana umarni da haka sai yake ba su labari irin rayuwar da suka yi a can baya Abu Huraira ma lokacin da yake karatu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yunwa tana kada shi amma bayan nan ya taba kasancewa a baitul mali ma'aji a can Bahrain annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi gwamna suna da yawa kuma sun samu dukiya karkace yanzu ne ake samun dukiya ai lokacin la'alla kudin da ake samu dan kadan ne su ne suke da kudi kai takardu kake da su su suke da zinare in aka narka zinare zai zama kai kuma wannan kudin naka idan aka kona me zai takarda ce aka yi mata kima aka yi mata zane aka sa kala a jiki su suke da dukiya shi yasa jiya na ambata mana suka ce sadakar da Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yayi a rayuwarsa daga farkon musulunci zuwa karshe ta kai naira trillion daya da wani abu iya sadaka sa kawai abin da ya bari bayan mutuwarsa abin da aka raba gado ya kai dala miliyan 900 Abdurrahman ibn Auf da gatari ake saran zinare lokacin da ake raba gadonsa ina ga dai duk garin ku ne ba mai irin wannan dukiya da gatari zinare ba kudi fari ba wannan zinare da gatari ake saransa ana ajiyewa ana raban gado duk bayan yayi wasiya ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam kowace ɗaya daga cikin su da take rayuwa ba ta dukiya mai yawa sannan yace aje a lissafo mai waɗanda suka halarci yakin Badar cikin waɗanda suke raye shi ma ya dauki dukiya mai tarin yawa ya ba su duka duk bayan an cire wannan an cire abin da ya sadaka da shi da aka zo rabawa ne aka raba wannan dukiya to saboda haka wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala amma dai da farko ga irin rayuwar da suka yi wannan Abdurrahman ibn Auf lokacin da yaje garin Madina ba shi da komai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mai hanya ya hada shi da mutumin Madina ya karantar da shi kasuwa sannan har ya sami wannan abin da ya samu cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan dewa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to wannan sahabin ya kasance a farkon al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai je ka nemo wani abu da zaka bata a matsayin sadaki sai ya tafi ya dawo ya ce bai samu ba ya ce iltamis walau khataman min hadid ko da zobe na karfe aje a samu bakin karfe ya ce aje a samu faltamasa falam yaji shay'an yaje ya binciko ya nema bai samu komai ba kaga al'amarin su har ya kai ga haka da kunci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hal ma'aka min alqur'ani shay'un shin ka haddace wani abu na alqur'ani yace na'am suratu kaza wa kaza as-suwaru yusammiha sai fara ambato surori annabi sallallahu alaihi wasallam yace zawwajtukaha bima ma'aka min alqur'an na aura maka wannan saboda abin da Allah madaukakin sarki ya baka na alqur'ani aka ce a wata riwaya yaje karantar da ita sura kaza wannan shine sadakin ta sai suka ce sadaki zai iya kasancewa aini wani abu da za a iya gani a taba gida beji fili mota kuma menene zai iya kasancewa dukiya da ake amfani da ita a wannan wajen zai iya kasancewa khidma services ne duka duk abin da aka yarjejeniya da shi inda yana da kima ita ta yadda shi wancan ya yadda waɗanda suke tare da ita daga cikin waliyai dukan amince zance ya kare ya zama sadaki Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai wannan malam ibnu kathiri yake cewa wal gharaz abun nufi da irin waɗannan hadisai da riwayoyi annallati wahabna anfusahunna linnabi sallallahu alaihi wasallam kathirun waɗanda suka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan kawunan su wato ma'ana akan suka bujiro da kawunan su ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yana so ya aure su yace suna da yawan gaske ibnu kathiri ya rawaito daga ibnu abi hatim yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata 13 shida daga cikin su daga quraishawa suke sune khadija da aisha da hafsa ummu habibata da sauda bintu zam'a da kuma ummu salamata yace uku daga cikin sun fito daga kabilar bani amir ibni sa'sa'a biyu kuma sun fito daga cikin bani hilal ibni amir sune maimuna bintu al-harith ita ce tazo a wata riwaya ta baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama tace annabi in yana so ya aure ta a wata riwaya tace akwai zainab ummul masakin wai ita ma tazo tace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so ya aure ta sai aura haka akwai wata mata daga cikin min bani bakr ibn kilab al-quradiyat wahi allati ikhtarat ad-dunya aka ce ita kuma wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mata annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nemi karin ce bane da abinda ake ba su Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fishi ya bar gida ya koma masallaci sai da yi wata guda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ayoyi ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya anani wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sara'an jamila to Allah madaukakin sarki sai ya ce kaje ka ba su zabi in sun zabi zama a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da iya wannan abin da ake da shi su zauna wacce kuma take so ta tafi bata yi laifi ba aka ce wannan matar ita ce ta tafi daga cikin bani bakrin sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun zauna shi yasa aka ce Allah madaukakin sarki ya ga wannan abin kirkin da suka yi tunda shi ghafurun ne shakur shakur shine mai karban dan kadan ya bada lada mai yawa Allah madaukakin sarki ya ce kar ya canja su da wasu la yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin tunda suka zabi Allah suka zabi manzon Allah suka zabi gidan lahira Allah subhanahu wataala ya ce daga su babu wasu Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace akwai wata mata daga cikin bani al-jawni ita kuma ita ce wace aka daura auren su da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da aka kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kusa da ita zai taba ta sai ta ce a'udhu billahi minka riwaya tana cikin sahihain ina neman tsarin Allah daga gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad udti bi azim kin neman tsari da abu mai girma mai daraja yace ai shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam washe gari ya bata kyauta yace ta tafi da Zainab bintu Jahshin al-Asadiyya da kuma sabiyataini wata kamamin yaki biyu sune Safiyya da kuma Juwayriyya bintul Harith haka Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah yake cewa mun halatta maka matar da tazo tace in zaka aure ta ta bada kanta gare ka ba tare da wani sadaki ba yace sun yi sabani malamai kenan samman na tafsiri shin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wata mata da tazo tace idan kana so naka aure ni ko kuma bai taba karba ba Abdullahi ibn Abbas abin da ya tafi zuwa gare shi babu ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya aure ta ta haka ko da ta kasance a ƙarƙashin sa ta haka yake cewa lam takun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun illa bi'aqdi nikahin aw milki yamin babu wata mata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam karan nan ko 11 ala khilaf face sai da aka daura aure sai dai ta hanyar daura aure da bada sadaki da duk abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta ko kuma milku yaminin ko kuma mallakar dama wato matar da tazo a matsayin baiwa fa amal hibatu falam yakun indahu minhunna ahad amma wata tace ta baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bada kanta kyauta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so ya aura tace babu ɗaya daga cikin irin waɗannan da suka kasance a hannun annabi وقال قوم كانت عنده موهوبه وسي suka ci a akwai wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan ta fadi haka al-qurtubi yake cewa kuntu ni kuma ina fadi abinda yazo cikin bukhari da muslim yana karfafa wannan sai ya kawo hadisi daga muslim aisha radiyallahu anha tace kuntu agharu ala allati wahabna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kishi dangane da waɗannan da suke zuwa annabi yana majalisi sai su same shi sai ya rasulullahi idan kana son ka aure mu wa aqulu inna cewa ama tastahi imra'atun tahabu nafsaha li rajul wai yanzu mata bata jin kunya ta zo ta ce ta bai ta bada kanta ga namiji in yana so ya aure ta hatta anzalallahu sayyida allah madaukakin sarki saukar da turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u turji man tasha kana jinkirtar da wacce kaso daga cikin matanka wa tu'wi man tasha'u kana tattaro wacce kake so ma'ana kamar nata zuwa gare ka wannan ayar sai mu karanta a gaba tana magana ne akan Allah madaukakin sarki ya sarayar wa annabi sallallahu alaihi wasallam rabon kwana tsakanin mata shi babu wannan hukuncin akan sa malaman tafsiri suka ce fa'idar hakan shine dauce wa annabi sallallahu alaihi wasallam dawainiyar wannan jelam yau anan gobe a can jibi kaza 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam yana da dawainiya yana da abin da yafi wannan muhimmanci shine isar da manzanci shi sallallahu madaukakin sarki yake bance shi da wasu hukunce hukunce to sai Imam al-Qurtubi yake cewa Aisha take cewa fa kuntu wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka tace ya rasulullahi wallahi bana ganin ubangijinka face yana mai gaggawa wajen kokarin yaddar da kai duk lokacin da akai ja'in sa'in sa sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya goyi bayan ka Allah subhanahu wataala ya datar da yace Bukhari ya rawaito daga Aisha tana cewa kanat khawlatu bintu hakim min al-la'i wa habna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khawlatu ir hakim ta kasance tana daga cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce idan yana so ya aure su suna shirye fadalla hada ala annahunna kunna ghayra wahida yace wannan sai nuni da cewa she matan da haka ta faru tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba daya bace ba biyu ba wallahu alam Imam Zamakhshari yake faɗa cikin tafsirin sa wa qila al-mawhi al-muhibatu arba'un waɗanda suka zo suka bijiro da kawunan su ga annabi sallallahu alaihi wasallam su hudu ne akwai maimunatu bintul harith akwai zainab bint khuzaima ita ke cewa ummul masakin al-ansariya akwai ummu sharik bint jabir akwai khawla bint hakim sifatan Allah madaukakin sarki khalisatan laka min dunil mu'minin wannan mun kebance ta a gare ta irin wannan da tazo tace in kana so ka aure ta zaka karbe ta ba tare da sadaki ba ba tare da wali ba ba tare da shedu ba ba tare da daura aure ba ba siga ba komai ta zama matarka daga lokacin min dunil mu'minin amma koma bayan mabiyanka mu'minai so duk wacce ta gansu tace tana son ɗaya daga cikin su sai an bi sai an cika waɗancan rukunnan na aure sai an bada sadaki sai an yi siga sannan sai an zo da wali sai kuma sai an zo da mai shaida Ibn Jarir al-Tabari yake cewa baya halatta ga wani daga cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kusanci wata mata da tace ta mallaka mai kanta wa inna ma zalika laka ya Muhammad kai kade muka bayyana wannan ya kai Annabi Muhammad min duni sa'iri ummatika kuma bayan al'ummarka haka Ibn Kathir ya rawaito daga Ikrima yace wacce la tahillu al-mawhubatu li ghayrika irin wannan matar ba ta halatta ga waninka walau anna imra'atan wahabat nafsaha li rajulin lam tahilla lahu hatta yu'tiyaha shay'an da za a samu irin wannan wata kaga wani mutum ma'abucin daraja ko falala ko ma'abucin addini ya burge ta tace tana kaunarsa ta ba da kanta gare shi in yana so ya aura ba zai aure ta ba zai kusance ta ba sai ya bata wani abu yace haka Mujahid da Imam Sha'bi suka faɗa yace fa amma huwa alaihi salatu wassalam amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yajibu alaihi lilmufawwadati shay'un walau dakhala biha ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da ita ba zai bata komai ba amma suka ce da za a kaddara wani irin wannan ta faru ga wani daga cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu hatta tare ba a daura aure ba ba a yi komai ba suka ce ita wannan zai biya ta sadakinta zai biya ta sadaki domin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama bane annabi ne ba zai bada sadaki ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya ce qad alimna ma faradna alaihim fi azwaji hakika mun sani abinda muka farlanta akan su a cikin matayensu. Ibn Kathirin ya ce, me muka farlanta musu? Malam kuma ya ce, na hukunce hukunce a babi na aure. Suka ce shine killace matan da wani da ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai aura da iyakance su da guda hudu, sannan zai iya samu daga cikin sadaka da kuyangu duk abinda ya ga dama, wannan babu adadi. Sannan an shardanta waliyi, an shardanta sadaki, an shardanta shedu. Amma kai ya rasulullahi rakhasna laka, kai mun maka irin wannan saukin? Domin duk cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da nauyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dauke da shi. To me yasa Allah madaukakin sarki mai wannan rangwamen, me yasa ya kebance shi da wannan hukuncin, da wani hukunci da ya gabata da kuma wanda zai zo a gaba a cikin turjiman tasha'u? Allah madaukakin sarki ya ce, likaila yakuna alayka haraj, domin kada wani kunci ya kasance a kanka ya rasulullahi. Imam al-Qarnati ya ce, wannan mun bayyana hukunce hukunce na aure, ko kuma mun bayyana wannan abin da muka yi maka ya rasulullahi, mun baka wannan damar, duk matar da ta zo ta ce ta ba da kanta gare ka idan kana bukata ka aura, mun baka dama ka aura ba tare da sadaki ba ko shaidu da sauran abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta, to mun kada ka kuntata. Suka ce, ko kuma li Allah yubanna bika annaka fa'alta ma la yajuz, to mun kada ayi zaton cewar ka aikata abin da bai dace ba. Ai, wasu daga cikin kafirai da munafikai sun ambata. Akwai kafirin da yayi littafi ya bakanta shi ya cika shi da irin wannan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai auri mata tara ko kuma 11, wani irin mutum ne wannan, yayi ta magana ba shi ya fara yi ba, sannan bayan sa ma za a samu su da yawa. Abinda malamai suke faɗa dangane da aure na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu ɗaya daga cikin auren da yayi face akwai maslaha ta addini ko kuma maslaha ta kokarin samar da sulhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ƴaƴan mutanen da yake tsakiyar gaba da su, ummu habibata, lokacin da ya aure ta Abu Sufyan bai musulunta ba. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura daga kabilu litta'lifi, domin rarrashi, sannan inda domin sha'awa, duk akai wannan ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance? Duk wanda ya aura zawarawa ne, wasu ma shekarun su sun yi nisa, kamar Khadija da ake rawaitowa cewa ta kai shekaru 40. Akwai Hafsa, an ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, ta kai kusan shekaru 28. Wace ya aura budurwa guda ɗaya a ciki ita ce Aisha radiyallahu anha, kamar yadda aka sani. Ya aure tana da shekara 7, ta tare tana da shekaru 9. Riwaya a cikin Bukhari ta ce, wa kanat qad shabbat shababan hasan, ta yi girman da za ta iya aure, domin kada wani ya lallabo ya sake jefa ma shubha, ya Annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure karamar yarinya? A'a, ga hadisi yace ta girma, tana da gaba-gaban jiki kamar yadda muke faɗa da Hausa, irin wannan ne. Kuma idan mutum yana yawo zai ga ƴaƴan masu kuɗi yadda suke, in aka nuna ma ƴar shekara 8 za ka yi tsammani ta kai 12, in aka nuna ma ƴar 12 kuwa wata za ka yi tsammani ta shekara 18 ko 20. To irin waɗannan ne. Kuma wacce za a aurar a baya, har yanzu wasu kabilu suna wannan, suna mata reno na musamman, suna bata abinci na musamman. Akwai wasu kabilun da har yanzu suna kan irin wannan, wanda ba su sake wannan auren da wuri ba. Sannan na ga wani da yi raddi ya ce, wannan ai al'ada ce ta aure irin na wancan lokacin, ba za ka zo ka hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai da alqur'ani da sunna ba, da irin kafirci da shaydanci da yake zamaninka. Wane ne ya ce ba za a aure ba sai shekara 18? Bature ne shi. Ita ma wannan dokar ka je ka duba a Turai, shekara ta nawa? Ba ta shekara 100 ba. Sarakunansu akwai wanda naga har sarakunansu sai da ya fitar, da malamansu, da sauran wasu da suke girmamawa, da suka auri mata waɗanda shekarunsu ba su wuce shekaru na Aisha ba. Sannan dangane da hikima da Allah madaukakin da malamai suke faɗa na auren irin waɗannan matan mabambanta da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, sannan masu yawa suka ce domin a samu masu da kun addini, kowace da irin baiwarta. Kuma musulunci ya amfana da baiwar da Allah madaukakin sarki musu gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki ya yi wa Khadija baiwa ta kirki da dukiya, da dukiyar da aka kafa musulunci a karan farko, da ita da Abubakar su ne alhazai na wannan addini na musulunci. Aisha radiyallahu anha, Allah ya mata baiwar riƙewa, ita ta rawaito abubuwa da yawa na addini na musulunci, hadisai 2,210. Aisha radiyallahu anha ta rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta yi karatu a cikin shekaru 9. Duk wannan karatun da ta yi da Imam Adh-Dhahabi yake cewa, wa laysa fi ummati nisa'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama a'lamu minha, babu wacce ta fi ta ilimi a cikin matan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal wala fi nisa'il alamin yace a cikin tarihin mata ma ba ta ba ganin wacce ta fi aisha radiyallahu anha ilimi ba to duk wannan karatun ta yi shi ne a shekaru 9 da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ta yi auren shekara 7 ta tare tana da shekaru 9 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tana da shekaru 18 ta rasu tana da shekaru 57 ko kuma 58 to a shekaru 9 ta yi wannan karatun amma ta tara to Allah madaukakin sarki ya sa aka amfana da baiwarta irin su ummu salama ta radiyallahu anha irin su ummu habiba radiyallahu anha da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya koma rayuwar kowace da abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wasu annabi ya aure su domin me rarrashin su domin cike musu gurbin abin da suka rasa ko wani rage musu wani radadi da wata bajinta da suka yi addinin musulunci kamar irin ummu salama ta radiyallahu anha to irin waɗannan kafirai da munafikai da wasu daga cikin mutanen banza ba sa sanin irin haka sai kaga suna maganganu amma waɗanda suke faɗin wannan maganganu ka koma turan da suka hana a auri yar kasa da shekara 18 sun bar waɗanda suke kasa da shekara 18 akwai kasar da aka samu sai da yaran da basu kai 18 din ba basu ma kai 15 ba sai da aka kirga miliyan 3 a wata shekara da dukkan su an yi musu ciki kuma waɗannan turawa ne masu zagin musulmai ah to ka ce ba za ta yi aure ba me kai kika taba ta kace bata kai aure ba to kaga shedanci ne kawai da muhadda lillahi wa rasulihi wato yin hanin riga da duk abin da Allah da manzansa suka ce ayi a karshe Allah madaukakin sarki yace wa kana Allahu ghafurur rahima mala sa'di yake cewa Allah bai gushe ba yana mai siffantuwa da gafara yana mai siffantuwa da rahama sannan yana saukar da gafararsa da rahama akan bayi da kuma kyauta da kyautatawa gurgudan yadda hikimarsa ta kunsa wa hudidat minhum asbabuhu kuma aka samu sabubba na saukar rahamar to Allah zai saukar aka samu sabubba na saukan gafara Allah madaukakin sarki zai saukar da ita Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya shirye da mu inda na faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi mu da muke nan sauran yan uwan musulmai a ko ina suke a faɗin duniya yan uwan mu da suke Gaza suke fuskantar kafirai da munafikai da shaydanu wannan duniyar Allah subhanahu wa ta'ala ya kai musu dauki Allah ya kunyata kafirai da munafikai Allah madaukakin sarki ya dora su akan waɗancan kafirai ba su kare bane akwai musulmai a Turkistan akwai musulmai a fadin duniya wajaje da yawa da suke cikin azaba amma su ta su ita ta fitowa fili Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su akan abokan gabansu Allah madaukakin sarki ya kara mana kariya Allah ya kare mu ya kare addinin mu ya kare kasar mu ya kare mana mutuncin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu subhanakallahumma ربنا بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك